sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci babaya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa da zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Guguwar Ama mai dauke da ruwan sama ta fara ingiza gabar tekun jihar Florida yayin da mutane kusan 75,000 suka samu mafaka a wasu wurare da aka tanada domin tunkarar wannan bala'i. An yi kiyasin guguwar za ta sauka da sanyin safiyar yau Lahadi, inda za ta fara tsallaka wasu tsibirai kafin ta doshi yammacin gabar tekun jihar. Yanzu a wannan lokaci guguwar tana matakin karfi na uku ne, duk da cewa a baya an yi fargabar za ta fi haka, yayin da za ta doshi arewaci bayan da ta baro kasar Cuba a jiya Asabar. Tampa shine birnin da aka yi kiyasin guguwar za ta fi afkawa, duk da hasashen da aka yi a baya wanda ya nuna cewa birnin Miami da ke gabashin gabar jihar ta Florida ne zai fi fuskantar wannan guguwar. Gwamnan Florida Rick Scott ya ce jihar ta shiga matakin dokar taɓaci, yana mai cewa yanzu ne mataki na ƙarshe da kowa zai ɗauki matsaya ta haƙiƙa, yayin da yake ci gaba da yekuwar jama'a su fice daga yankunan da aka ayyana a matsayin masu cike da haɗari. Ya kuma tunana ta kiransa ga ma'aikatan kiwon lafiya da masu ayyukan ba da agajin gaggawa da su dage su fito idan guguwar ta lafa domin taimakawa waɗanda suke buƙata. Rotanni daga Myanmar suna cewa masu tada ƙayar baya 'yan ƙabilar Rohingya sun yi kiran tsagaita wuta na tsawon wata guda domin masu ayyukan ba da agaji su samu damar kaiwa ga waɗanda rikicin ya ritsa da su. Masu tada ƙayar bayan da suke kiran kansu Arakan Rohingya Salvation Army ko kuma ARSA a takaice sun kai harahar a wasu ofisoshin 'yan sanda da wani barikin soja a watan da ya gabata, lamarin da ya jirkice ya kai ga tilastawa sama da mutane 100,000 ku fitewa daga mahallansu. A wata sanarwa da suka fitar a jiya Asabar, kungiyar ta yi kira ga masu ba da agajin gaggawa da su koma kai ɗauki ga waɗanda rikicin ya shafa, ba tare da sun yi la'akari da ƙabila ko kuma addinin mutum ba yayin wannan tsagaita wutar. Wannan kira na neman a jingine faɗan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta tunatar da hukumomin Myanmar cewa duk da Amurka na goyon bayan yaƙi da masu tada tarzoma a arewa maso gabashin jihar Rakhine, dole ne a bada kofar kaiwa ga waɗanda rikici ya shafa domin a agaza musu. A ƙasar Mexico kuwa ana can ana ci gaba da ayyukan ceto a kudancin ƙasar bayan bala'in girgizar ƙasar da ta afkawa yankin a ranar Alhamis din da ta gabata, inda har ta halaka mutane 61. Hukumomi a garin Oaxaca sun ce akwai yiwuwar adadin mutanen ya ƙaru a nan gaba. Shugaban ƙasar Enrique Pena Nieto a ranar Juma'a ya ce girgizar ƙasar ta fi ƙarfin wacce aka gani a shekarar 1985 wacce ta halaka dubban mutane. A wani jawabi da ya yi a ranar Juma'a da aka watsa a kafofin talabijin, shugaban ya ayyana kwanaki uku a matsayin na zaman makoki a duk faɗin ƙasar, inda ya yi alƙawarin cewa gwamnati za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen taimakawa mutanen da bala'in ya shafa. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 8.2 ta afkawa kudancin gabar tekun ƙasar ta Mexico ne gab da tsakiyar daren ranar Alhamis, kimanin kilomita 100 daga garin Tonala, kuma rabon da ga irin wannan girgizar ƙasa a cewar shugaban ƙasar tun sama da shekaru 100 da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda za a goge cewa ƙarfe 1 na dare ne da minti 4. Koriya ta Arewa na bikin cika shekaru 69 da kafa ƙasar, inda ake ta shagulgula yayin da ƙasashen duniya suka zuba ido su ga ko bikin zai hada hadda wani sabon gwajin makami mai linzami. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce tana bibiyar makwabciyarta ta a lokacin da ake raɗe-raɗin cewa za ta yi wani gwajin makami mai linzami a bikin tunawa da kafa ƙasar wacce aka samar a shekarar 1948. A farkon makon da ya gabata, Koriya ta Kudu ta ce ta ga wasu alamu da ke nuna cewa ƙasar na shirin harba wani makami, lamarin da Prime Minister Koriya ta Kudu Lee Nak-yoon ya kutanta a matsayin mai cike da mummunan haɗari. Ya zuwa yammacin jiya Asabar dai ƙasar ta Koriya ta Arewa ba ta yi wani gwaji ba. Ba dai samu abu ba ne ga ƙasar ta nuna ƙarfin sojinta ta hanyar harba makamai a lokutan bukukuwan murnar kafa ƙasar. a bara a rana mai kamar wannan Koriya ta Arewa ta harbo makami mai linzamin ta na biyar. Bikin munna kafa kasar na zuwa ne mako guda bayan da ta yi gwajin makamin ta na nukiliya mafi girma a karo na shida. Ta wani labari na daban kuma dangane da kasar ta Koriya ta Arewa. Kamfanin YouTube ya cire tashar talabijin din kasar da ake kira Yoremukuzokiri daga shafinsa bayan abin da ya bayyana a matsayin keta ka'idoji da tashar ta yi. Da farko dai kamfanin na YouTube mai yada hotunan bidiyo bai ba da hujjar cire tashar daga shafinsa ba, wanda ya yi a ranar Juma'a kamar yadda rahotanni suka nuna. Sai dai ana alakanta matakin na YouTube da irin kudaden shiga da tashar ke samu daga tallace-tallace, wanda ake ganin ya keta ka'idojin hudun kasuwancin Amurka, lamarin da ya sa YouTube din ya cire ta daga shafinsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saurara da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai saki komawa ne kasar Kenya. Ga masu biye da shirin cikin ƴan kwanakin nan ne muka kawo muku ya madidin da ake tayi game da sakamakon zaben kasar ta Kenya wanda aka gudanar a ranar 8 ga watan Agusta. To sai dai cikin shirin mu mun shaida muku cewa sakamakon wannan zabe ya bar baya da kura, domin ko yanzu haka dai wannan zabe babban kotun kasar ta rusa shi har ta sa ranar 17 ga watan Oktoba a matsayin ranar da za a sake wani sabon zaben shugaban kasa. Kuma wannan zaben mutane biyu ne kai za su fafata, wato shugaban yan adawa Raila Odinga da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta, kuma sunayen su kadai ne da na mataimakan su za su kasance akan takardan jefa kura. To sai dai kusan a ce tsugunna bata kare ba duk da wannan sake zabe da za a yi, domin ko Raila Odinga ya ce hukumar zaben kasar ba ta da hurumin sa wani ranan zabe ba ta ta tuntubi masu ruwa da tsaki a cikin wannan batu ba, kuma har yayi barazan kauracewa zaben muddin dai ba a kira shi sun zo na hukumar zaben ba suka sake duba wannan rana da za a sake wannan zabe. Waɗannan ne da wasu batutuwa muka tattauna da Dr. Abati Bako, masani harkokin demokradiyyar duniya. Amma kafin nan ga kalaman shugaban babban kotun kasar ta Kenya, wato David Maraga, a lokacin da yake rushe wannan zabe.
The presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the constitution.
Zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 8 ga watan Agusta na wannan shekarar ba a gudanar da shi kamar yadda dokar kasa ta tanada ba, don haka wannan ya sa sakamakon da aka bayyana ya zama mara inganci kuma mara karbuwa, don haka kotu ta yi watsi da wannan sakamakon.
Shi ma shugaba Uhuru Kenyatta ya nemi ƴan kasar ta Kenya da zona lafiya da junan su. Shi ma ga abin da yake cewa biyo bayan rusa wannan zabe da aka yi.
Let me begin by wishing you a great afternoon. The second, let me ask every single Kenyan, wherever they may be, whatever they may be doing, whoever they may be with, take the hand of your brother, take the hand of your sister, and shake it and say, Amani, peace, peace. And I repeat again, peace. Your neighbor will still be your neighbor, regardless of whatever has happened. That it is important for us as Kenyans to be respecters of the rule of law. I personally disagree.
Da farko dai ina muku gaisuwa ta musamman kuma ina kiran ku da babban murya cewa kowannen ku ya sa kishin kasa da neman zaman lafiya. Ina son ka dubi makwabcinka ka mika masa hannu ka ce masa zaman lafiya, domin baya ga batun zabe har kullum makwabcinka nan a matsayin makwabcinka. Zabe zai wuce bakku tare, ta ma dole a samu bambancin ra'ayi, amma har kullum makwabtaka tana nan. Dan haka ina kira gare ku mutanen Kenya mu zauna lafiya da juna ko bayan zabe. Ina kara jaddadawa makwabcinka makwabcinka ne. Siyasa za ta zo ta wuce, amma za ta bakku tare, don haka a zauna lafiya da juna. Batu na biyu kuma shine naji sakamakon da kotu ta fitar, wanda san ban yarda da shi ba, amma kuma mu masu biyayya ne ga dokar kasa, don haka mun amince da abin da kotu ta ce za mu sake dawowa gare ku mutanen Kenya domin sake neman yardar ku kamar yadda kuka yi a farko.
Mun tattauna kamar yadda na faɗa muku da Dr. Abati Bako akan wannan batu na rushe zaben kasar Kenya, na kuma fara tambayan daktar ne ko ina hankalin sai karkata game da rusa wannan zaben
to Allah kika abun guda biyu ne na farko wannan yana nuna cewa demokradiya ta fara yin kyau kuma ta fara zama a kasashen Afirka musamman idan muka dubi Kenya aka ce ce take tunda ta samu yancin ta wato ba ta samu rikici na wato wani tashin hankali ne karfi ko kuma yakin ba ta sa ba saboda haka yanzu kasar Kenya ta kafa wani tarihi wanda yake cewa a demokradiya ta fara cewa Afirka saboda ba taɓa yin abin da aka yi na cewa ai gaji na takar shugaban kasa a wata kasa a Afirka wata kotu ta zo ta rusa wannan zaɓe ba wannan abu ne mai kyau matuƙar da gaske saboda wannan ya nuna cewa wato shiyoyin da suke guda uku da kai kafa demokradiya na bangaren shari'a da masu yin dokoki da masu zartarwa a biya fara kyau abu na biyu shine akwai matsala dangane da wato shi ne Raila Odinga shi ba dukun yan hamayya na cewa sai an rusa ita kanta hukumar zaben saboda ba su yarda da wato waɗanda suke shugabantar hukumomin zaɓe na ƙasar ba saboda abin da suka aikata na laifi na yin zaɓe ba daidai ba wanda hakkoti ta gano hakkoti ta rusa wannan babban matsala ce saboda haka matsala ce saboda zaben da za a sake yi 17 ga watan Oktoba ne kamawa din nan wannan hakika ba a san me zai faru a tsakanin wannan lokacin ba saboda shi wanda yake da wato Kenyatta da yake da mulki yanzu a hannunsa dole zai wato dage kan cewa hukumar zaben da ta yi wannan zaben ita ce yanzu za ta sake ci gaba da yin wato hukunci akan zaben da za a sake yi 17 ga wata
Dakta ganin ka hakan ya dace tunda kotu ta gano cewa hukumar zaben nan ita ta yi wannan kuskuren da aka samu matsala a wannan zabe ya dace a sake barin ta kuma ta sake aiwatar da wani zaben da za a sake yi wanda ake ganin cewa ana so a gyara ne akan abin akan kuskuren da ta yi da
to idan gaskiya muka yi duba muka yi nazari da ilimi sai mu ga hakika bai dace ba bai dace ma'ana a sake yarda da su ba wanda suka shugabanci shuntar ba saboda haka wannan abu ne da yake dole ne masu ruwa da saki akan demokradiya a duniya musamman kungiyoyi kasashe da suke da ruwa da saki wanda ake cewa political stakeholders dole ne su go ciki don kada a samu matsala a ƙasar Kenya a siyasance.
Kusan a ce hukumar zaben tana tsaka mai wuya saboda idan an ce kuma a garan bawul na sake su kenan wanda za su zo sai sun fara da ƙasa su kuma waɗannan suna da masaniya akan harkokin zaben da kuma kurakuran da aka yi ina hankalin kai karkata game da rawan da ya kamata a ce sun taka
to a hakika abu ne mai matukar wahala idan ka kawo sababbin mutane waɗanda la'alla ba su da gogewa da masaniya akan yadda ake yin zaben demokradiyyar shi ma babban matsala ce sannan kuma idan ka bar waɗanda suka yi kamar yadda shi Madugunyan dan Hamayya yake faɗa shi ya dinga kan cewar gaba ɗaya sun aikata laifuka ma'ana criminal offense ana laifi wanda yake bai kamata a kyale su ba kamata a yi ma a ɗaɗɗaure su to a hakika wannan yana nuna cewar akwai matsala da shiga tsaka mai wuya a zaben da za a yi 17 ga watan Oktoba a ƙasar Kenya saboda a hakika ta ce wani shiri ko wani tsari kamar da ita wato babban kotun ƙasar ta ce a cikin kwana 60 zaɓe to ka zo ka naɗa sabbin shugabanni daga sama zuwa ƙasa na yanzu za su sake yin zaɓe na shugaban ƙasa wannan babban magana ce kuma babban matsala ce wannan abin da muke tsoro shi ne zai iya sababba wato tashin mai ƙarfi a ƙasar Kenya wannan zaɓen da a ga musamman da ke da shi Madawunin Hamayya yi na cewa sai an yi daidai da shawaransu.
To amma kuma abinda dokar ƙasar su ta ce shine idan an samu irin wannan matsala an rusa zaɓe da ya kawo yake neman ya kawo matsala kamata ya sake yin wani zabe bayan kwana 60 kana jin kwana 60 ya isa a sake wani sabon shiri ga lura da waɗannan matsalolin daga shugabannin hukumar zaben zuwa kurakuran da aka tafka
gaskiya ba abu ne da sauki ba saboda idan haka dubi matakai daga shugabanci na saboda wanda kaza wanda ke shugabantar zabe gaskiya magana ce babban magana ce kuma sannan akwai abubuwa ya tsakani da kamar horar da yadda za su tafi daga gaban daga sama har zuwa ƙasa shawarar abuwa dan ana san wato a samu nasara sai an samu shigowar masu ruwa da tsaki daga kasashen duniya daban-daban musamman kasashen da suke a ƙarajin demokradiyya duniya suke taimakawa kasashe masu tasowa kan demokradiyya amma ba abu ne mai sauki ba yin wannan zaɓe 17 ga watan Oktoba ta fice ne ba abu ne mai sauki ba
to yanzu nan abin da ake ciki kuma shine a shi shugaban ƴan hamayya din Raila Odinga cewa yake muddin ba a kira shi an zo an sasanta akan ranan wannan zaben ba to zai kaurace mu wannan zaben yana da hurumin yin haka kake gani ya dace idan har ana so a samar da zabe ingantacce
to alhaka wato barazana ce yake kokarin yi cewar su ƴan hamayya suna da karfin da za su iya juya al'amuran da suka shafi demokradiyya da siyasa a ƙasar Kenya wannan abin da maganganun su suke nuna kenan amma dai alhaka wato dole ne izamanto kasashen duniya su shiga masu ruwa da suke akan demokradiyya don gudun kada a sami sakin basasa ko ɓarkewar fitintunu ko kuma juyin mulki a ƙasar Kenya wanda yake an kama haka zai zama koma baya a tafiyar da tsarin demokradiyya a ƙasashen Afirka musamman Kenya tana da kima tana da daraja Kenya tana da irin rayuwa guda biyar wanda ake ganin suna da wato karamin tattalin arziki a kasashen Afirka ko da haka ba abu ne alhaƙiƙa ne wato sauki ba wannan dagewa da shi shugaban yan kawai amma dai abin da yake nuna a takaice su yake da cewar wasu ƙungiyoyi a duniya zo su ɗauki nauyin yadda za a tafi da zaben a bisa sa idonsu da shauransu ina san abin da yake ƙoƙarin ya nuna duniya kenan
to da ƙarshe daktar na hankalin kai Kalkata game da wannan al'amari da ya faru a ƙasar Kenya a kan harkan zaɓe a Afirka.
Ana cika masana ilimin siyasar demokradiyya a duniya musamman wanda suka goge a ilimin siyasar Afirka irin su Professor Paul Collins Jami'ar Oxford in ka duba littafinsa maganar da yake yi shi ne siyasa ta demokradiyya za ta zama abun koyi abu mai kyau a nan gaba a Afirka. Kuma wannan bayanin da ya littafinsa shekara 8 kenan. Kuma wannan abin da ya fara a kasar Kenya alamu ne da yake nuna abin da ya faɗa da yiwa izama haka inda kowa yanzu ya fahimci haƙƙinsa akan abin da ya shafi siyasar demokradiyya a kasashen Afirka har inda za a ce kotu ta rusa zaɓe na shugaban ƙasa wannan abu ne da yake nuna cewar kasashen Afirka sun fara yunƙurowa kuma demokradiyya ta fara yin kyau saboda al'umma sun fara gane haƙƙinsu a cikin abin da ya shafi tafi da mulkin su.
To jama'a yau ma'anar shirin zai ɗiga aya a madadin Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da Dr. Abati Bako sai Mahmud Lalo da Ibrahim Kalmasi Garba da suka taimaka domin ganin shirin ya kammala ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya.
Hare-haren yayan kungiyar Boko Haram da ita ce babban matsala da ke addaban al'umman arewa maso gabacin Najeriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da raunata wasu da raba miliyoyin mutane da muhallansu da ma haifar da marayu bila aladin da kasara batun ilimin zamani ko ma na addini sakamakon lalata ko kuma kona irin waɗannan makarantun da aka samu irin waɗannan ilimin cikin su harkokin noma da kiwon lafiya ma sun fuskanci irin waɗannan matsaloli yayin da ma'aikatan jinya da dama suka rasa rayukansu da malaman makarantu da na firamare dukkaninsu sakamakon irin waɗannan hari na yayin kungiyar Boko Haram din wanda hakan ya dada jefa al'umman wannan shiya cikin wani halin kakani kai musamman ma al'umman jihar Borno da wannan rikici ya fi shafa an dai kiyasin cewa bai da mutane 20,000 ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici da aka soma tun daga shekarar 2009 sannan da dama sun raunata Mr. Edward Kallon da shine coordinator kungiyar majalisar dinkin duniya dake kulawa da yan gudun hijira
since the start of this conflict in 2009 more than 20,000 people have been killed thousands of women and girls have been abducted and children continue to be used on a regular basis as suicide bombers. Thousands of families have been forced to flee their villages.
Yace tunda aka fara wannan rikicin a shekarar 2009 fiye da mutane 20 ne aka kashe. An kuma yi garkuwa da dubban mata da kananan yara. Ana kuma amfani da kananan yara wajen kunar bakin wake. An tusasawa dubban mutane barin kauyukan su. Mutane da dama sun shiga wani halin kakanikayi. Wannan lamari ba ce ba sam-sam dan abin tosai ne kwarai da gaske. A ce irin hakan na faruwa. Dan haka zamu yi duk me yiwa mu ga mun hada hannu da gwamnatin tarayyar Najeriya dan tabbatar da cewa mun kawo ƙarshen wannan rikici, a cewar Mr. Edward Kallon. Haka ma batun rikicin Boko Haram ne ya shafi harkokin ilimi a wannan shiya, musamman ma jihar Borno, wanda aka sani aka rufe makarantun da ke kananan hukumomin da yayin kungiyar Boko Haram din suka mamaye a baya, wanda aka dawo da sauran makarantun cikin birnin Maiduguri da kewaye. Kuma Musa Ino Kubudi shine kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa
wannan matsalan tsaro da aka shiga ya haifar da mun sami marayu da yawa. Marayun nan hakki ne mu gani cewa mun tallafa musu, mun ba su ilimi har a girmar da su, su samu abin yi, su shiga cikin al'umma. Wannan gwamnati ba za ta iya ta gabatar ita kadai ba, saboda haka muna roƙon jama'a, sauran jama'a kuma su taimaka. Koda yaro ɗaya ne ka ɗauka maraya ka girmar da shi a gidanka, Allah zai baka lada, kuma za ka yi mutunci a rayuwar wannan maraya da ka ɗauka. Saboda haka muna kiran jama'a don Allah, don Annabi, ba wai a ce wannan ai haƙƙi ne na gwamnati. Gwamnati za ta iya ƙoƙarinta, amma a tallafa a gani cewa rayuwar wannan al'umma, musamman wanda suka tagayyara, wasu yaran ba su ma san daga ina suke ba. Domin lokacin da wannan abin aka zo aka same su, aka kashe iyayensu, wasu ma ba su da basu girma da sanin ko ina ne garin da aka kawo su ba. Saboda haka wannan nauyi ne da kuma haƙƙi da ya rata a wuya mu duka.
To shin nawa ne adadin marayun da ake da su yanzu haka a jihar Borno da gwamnatin ke shirin gina musu waɗannan makarantu? Ga abin da kuma da Musa Inuwa Kuban ke cewa
yanzu dai bisa adadin abin da muke da shi, bisa kididdiga da muka samu daga hukuma, muna da 56,000.
To ya batun ajujin karatu da zaha gwamnatin jihar Borno ke ginawa waɗannan marayu?
To in gaba ɗaya aka yi, kaga kusan wajen 10,000 zuwa 10,015 ita gwamnatin jiha za ta yi ƙoƙari ta tallafa musu.
Kamar makarantu nawa ne wannan abin ya shafa ne?
Makarantun secondary ya kai kusan 72 wanda abin ya shafa. Sannan kuma primary kusan ya kai wajen 300 da wani abu, 320. A takaice, in ba makarantun cikin gari nan Maiduguri da na biyu ba, kusan duka makarantun nan ba inda ba lalatar ba.
Wannan matsala har ma ta shafi harkokin noma a jihar Borno, duk da cewa gwamnatin jihar Borno ta ce ta sayo kayayyakin noma na zamani na ɗimbin biliyoyin nerori, sai dai tana fuskantar matsalar tsaro wanda wani lokacin har ma yakan shafi ma'aikatanta da ke gudanar da harkokin noma a bayan gari. Ga dai abin da kwamishinan ma'aikatar harkokin noma na jihar Borno, Honorable Muhammad Dili, ke cewa
yanzu haka ana gani muna tsofta fere 1,000 a ƙasa. Duk wayannan kun banda wayannan mamukan raba mutane yanzu haka, kowa mun raba waje 600 yanzu suna waje suna aiki a local government daban-daban. Bayan ga haka muna da kayan shuka wajen 1,400 da wani abu, shuka kawai, shuka iri. Bayan haka muna da kayan girbi, kaga muna da injin din yankan shinkafa na hannu wanda zai tafi da inji kana bi da hannu kana yana yankawa na inji. Muna da kuma combiner bai sa babban gaba daya fiye da 20.
Kar dai kamar ganin cewa kun sai kayayyakin noma musamman saboda inganta harkokin noma a jihar Borno, kamar wani irin matsaloli za ce kuna fuskanta wanda ke kawo muku cikas wajen inganta harkar noma a jihar?
Rashin zaman lafiya musamman shine ya fi damu don muna da kaya. Shi yasa wannan abu mun sani ba abin da zai fi damu a kasar nan a cikin wannan mahallin da muke in ba noman ba. Kowa ya tashi mu fita da gaske mu tunkari wannan yaran nan. Ba yadda za a yi ka zauna ka ji tsoro ka zauna a ciki ka ce ba za ka yi noman nan ba.
Sai dai shi wa shahararren mawaƙin da na zamani da aka fi sani da suna Two-Face kiraye ga waɗannan mahara kamar haka.
It is just to appeal to the mind of whoever these perpetrators are, whatever names they are going by, whatever group they belong to. Killing of innocent people is senseless. I don't see.
Yace zan kira ga waɗannan mutane kamar haka. Ko ma su wane ne su? Ko ma menene sunan su? Ko ma wace kungiya suke ciki? Kashe mutum haka siddin ba shi da wani ma'ana. Ni ban gane wannan ba. Da wannan lokaci ma na kan kalle shi kamar matsalar tabuwar kwakwalwa ko kuma matsalar wahalhalu da jama'a suka samu kansu ciki. Wanda hakan zai sa mutum cikin bacin rai ya kuma ga cewa yana fushi da duk wani abin da ke kewaye da shi. To wai shin ya rayuwar waɗannan mutanen da rikicin Boko Haram ne ne tare da garuruwan su ne da kuma yanzu hakan ke samun matsuguni a sassan yan gudun hijira da ke fadin jihar Borno?
Ji muna so da komar mu da mu garin mu muna wahala sosai.
Kuma kuna so mu koma ko?
Muna so mu koma a taimaka mana, amma mun gode masu taimaka mana suna ba mu abinci ko da ba isin muna muku godiya muku kara mana ko bamu da sana'i yaran mu ba makaranta wayan su marayu suna zube ba mai taimaka musu mu muna so a taimaka ma marayu yaran mu su makaranta su samu abin da za su
honorable usman zannade shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar borno wanda kuma yace yanzu haka wasu yan gudun hijira ke wasu kananan hukumomi yanzu haka sun so mu komawa dan haka ne ma ya kira ga wasu da ke zama a irin waɗannan sansani da cewa idan har an samu zaman lafiya a yankunan su su kokarin wajen komawa garuruwan nasu ta hakan ne kadai za su samu maslaha irin wannan matsalolin da muka samu kanmu ciki
kaga yanzu mutanen Mabar sun koma mutanen Dikwa sun koma mutanen Mafa sun koma mutanen Kondoga sun koma kira da nake yi wa sauran mutanen da su zo sun zana a IDP camp shine aka ce ko za a baka shinkafa kullun gara ka je ka ci kan zo a garin ku yafi don ba za mu iya ce mutanen Munguno 200 ko mutanen Dambuwa 300 har na chama nasu yanzu chama na Dambuwa bai ma zuwa da sauransu duk suna nan a local government nasu kuma mutane kalilan 1,000-2,000 mun rike su a camp kaga ba ita mana amma akwai abin da ana kira sa Kamala convention wanda aka ce ba za ka iya tozatawa ma dan gudun hijira ya koma garin sa ba amma dai muna kira da su don Allah su koma garin su su je su fara aikin su muna da kayan noma muna da tractorci zamu ba su su fara aikin su su ci gaba da kan zana a camp wannan bata iya taimakon gwamnati bata iya taimakon jama'a domin kullun ka zana a camp a baka abinci ba zan iya taimake mu duka ba
a kasar jiya akan samu matsalolin yunwa da ƙaranan yara kan fama da shi wanda ake kira malnutrition wanda gwamnatin jihar Borno ta ce za ka ta magance wannan matsalar tare da commissioner ma'aikatar hakokin kiwon lafiya na jihar Borno honorable Haruna Bishelia da abin da ke cewa
banda lokacin da aka ciro mutane daga Zambiza da yawa aka kawo su bama aka samu su a cikin hali wanda kuma gwamna da kansa ya je muka kwaso su gaba da muka kawo su kusan 2000 yara da mata aka stabilize din su duk yanzu sun an koma da su normal camps amma a cikin normal camps kai wayanda suke camps yanzu a Borno sun fi wayanda suke cikin al'umma ma jin dadi yanzu ka je Dalori camp ka gani yaran zaka ga duk kowa da dan tumishi yana gudu yana jin dadi in ka shiga wasu angunan nan akwai wahala saboda me duk wayanda suke camp suna samu attention sosai
a tayyari misali shine shugaban ma'aikata a gwamnatin jihar Borno da kuma yin bayani game da irin adadin asaran da aka tafka sakamakon wannan rikici na ayan kungiyar Boko Haram din a wannan nan karanan hukumomi da rundunar sojin Najeriya sun sake kwatowa hannun ayan kungiyar Boko Haram din
an yi amfani da wayansu damomi na samun barnan da aka yi shine aka kamanta a lokacin ya kusan biliyan 6 na dollars North East din kenan to a cikin wannan barna da aka yi a lokacin dola na 300 da wani abu naira ya kusan kenan kaman trillion 6 na naira to kashi 2/3 da aka yi na barnan duk a Borno state ai abun to sai ne
yanzu haka dai alamuna sun so madireta an kuma so mu samu zaman lafiya a wasu kananan hukumomin yayin da aka so ma sake gine-ginen wasu garuruwan sai dai har yanzu aka samu matsalan hare-hare a nan da can a kasar ya kakan hanyoyin da rundunar sojin Najeriya ta sake buɗewa wanda jifa-jifa aka kai hare-hare kan matafiya irin waɗannan hanyoyi wani lokacin har ma a sace irin waɗannan mutane mabiya waɗannan hanyoyi wanda rundunar sojan ke bayyana cewa wannan kawai borin kunya ne da hauka waɗannan mayagan yayin kungiyar Boko Haram din ke yi duk da cewa yayin kungiyar Boko Haram din ka fitar da bidiyo karara su nuna irin aika-aikan da suke gudanarwa kan jama'a ba tare da kuma rundunar sojan Najeriya ta ce komai ba Haruna Daudabiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na Muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.